أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah ƴan uwa yau ranar Juma'a 7 da watan Rabiul Akhir Hijira 1443 Hijiriyya wanda yazo daidai da 12 ga watan 11 2021 miladiya zan mu ci gaba da taimakon Allah da kama shi cikin karatu ga wannan littafi mai albarka أفضل كتاب بعد كتاب الله تعالى شيني الجامع الصحيح الإمام البخاري ما في في كل تاهي باي التاهن الله بايم قرآن شيني ما في في كل تاهي نا الإمام البخاري الجامع الصحيح في درس ندرسك جبات منسى أحاديث نا تقص يوزم متاش نترى إن شاء الله يا الإمام البخاري يروي تونا حديث ندسنا دينش متصل زوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر الاقدي وكما واه وسنا تاع الاقدي كما يذم غني حدثنا سليمان بن بلال انا عبد الله بن دينار انا ابي صالح انا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ده wannan sanadin har zuwa annabi alayhi salatu wassalam yake cewa annabi yana cewa al-iman bid'un wa sittuna shu'ba imani 60 da wani burtsatsi ne ma'ana 60 da wasu yan kai yanki 60 da wasu yan kai ne inji annabi alaihi salatu wassalam sai ce wal haya'u shu'batun minal iman kuma kumya ita ma wani bangare ne daga cikin bangare na imani kumya tana daga cikin bangare na imani abin da ya shahi mazajen wannan hadisi da muka karanta na tara na farko al-imam al-bukhari ya amso shi daga abdullahi ibn muhammad shine ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Yaman ibn Akhnas ibn Khunais al-Ju'fi al-Bukhari al-Musnadi shima asalin shi yana koma zuwa ga dan garin Bukhara ne yana daga cikin manya-manyan malamai hafizai wanda ya rasu yana cikin manya-manyan malamai na al-Imam al-Bukhari wanda ya rasu a shekara ta 229 bayan hijira Bukhari ya rawaito Bukhari kadai yayin ruwaya a gare shi bayan kutubu sita babu wanda ya rawaito hadisi daga wannan bawan Allah sai al-Imam al-Bukhari Muslim bai hudda hadisin shi ba al-Imam an-Nasa'i haka nan da sauran baqiyatul kutub sittah ba da rauni ba tunda Bukhari ya huddo shi kamar yadda malamai suke cewa kullu marrawa anhu al-Bukhari faqad jawaza al-qantara duk wanda Bukhari ya huddo hadisin shi cikin mazaje to wannan ya keta ragada babu zancen a tsaya ana tattauna akan cewa mai inganci ne mara inganci ne yasa makasudin karanta tarjumarsa dan sanin su ne ba wai dan sanin cewa suna da inganci ko basu da shi yasa a tarjuman da kadiya wai ma ba zuwa gare ta ana yin kawai tarjuma ma'arifiya ne dan musan mutana na biyu marawici na biyu daga gare shi shine Abdul Malik ibn Amr al-Qaisi Abu Amir al-Aqdi wasu su ce ba da fatahul qaf su ce bi dan mil qaf al-Aqdi amma al-Aqdi shi shahara sika ne babban malami ne sika ne yana daga cikin at-tabaqatu tasi'a malamin busara ne ya ji hadisi daga Malik da wasunsu kuma Ahmad ya amshi hadisi daga wajen shi malamai sun yi ittifaqi akan cewa babban malami ne sika ne cikin ilimin hadisi malami na uku shine Abu Muhammad ko kuma Abu Ayyuba duka ana mishi alkunya wannan shine Sulaiman bin Bilal al-Qurashi at-Taymi al-Madani maulani na Ali Siddiq ya ji Abdullah ibn Dinar da jama'a da dama daga cikin tabi'ai yayi karatu daga wajensu daga ciki akwai Abdullah ibn al-Mubarak yayi karatu wajen Abdullah ibn al-Mubarak ya rasu a shekara ta 177 bayan hijira ba cikin kutubu sita babu wani wanda yake da suna Sulaiman bin Hilal banda wannan bawan Allah sika ne yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi malami na hudu shine Abu Abdurrahman kamar yadda muka ce in ana karanta sanadi mutum ya kasance idan shi yana gurin malamin da ake karantawa dan sanin shi ake bukata shine Abu Abdurrahman Abdullah ibn Dinar akhu am dan uwan Amr ibn Dinar ne al-Qurashi al-Adawi al-Madani maulani na dan Umar ya ji hadisi daga maulan shi shine Ibn Umar da ma wani shi daga cikin sahabbai diyawa kuma sika ne yana daga cikin manya-manyan malamai na hadisi ya rasu a shekara ta 127 bayan hijira. A cikin marawaita akwai Amr ibn Dinar al-Humasi, shi kuma Amr ibn Dinar al-Humasi ba kauyi bane, ba siqa bane. Cikin kutubu sita babu wanda ya huddo hadisin shi wancan kin wanda sunan shi yazo daya da na wannan nasabar da shi dha'ifi ne. Wannan kuma shi siqa ne ga shi Bukhari ya huddo hadisin shi. Na biyar kuma shine Abu Salih Zakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani. Abin da yasa ake ce mishi az-Zayyat mai saida mai dan saboda mai yake saida yana saiwo mai daga Kufa maulani daga Kufa ya kawo shi garin su kuma maulani na Juwairiyya bintul Akhmas al-Gatafani a cikin sharhin Qutbuddin yake cewa maulani na Juwairiyya bintul Haris ya ji diyawa daga sahabbai da ma mutane da dama masu yawa daga cikin sahabban Annabi alayhi salatu wassalam kuma ya yawaita ruwaya daga Abi Huraira radiyallahu ta'ala an shi yasa yawaici ma da kaji an ce daga Abu Salih yawaici ruwaya shi ta hi yawa gami da Abu Huraira dan saboda ya lazumce shi ya zuma ya jima a wajen shi dalibin shi ne dan kamar sanin mu Abu Huraira Allah ji kanshi shine cikin sahabbai wanda ya lazumci karantarwa shi yasa hadisan shi suka hi yawa a cikin hadisan da sahabbai da suka rawaito hadisi yana cikin masu yawan hadisi yana gaba gaba shine na farko ma wannan matanin hadisin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani wani 60 da wani yanki 60 da wani abu ne bidu shine 60 da wani abu wal haya'u shu'batun min al iman kumiya ita ma wani yanki ne daga cikin imani al imam qadi iyad rahimahullahu ta'ala mai sharhin sahih muslim Allah ji kanshi yake cewa jama'a da dama sun yi kokarin su gano cewa wannan nau'i yanki na 60 da wani abu na imani nawa ne kuma yace sun yi cikin gano wannan nau'in nawa ne akwai wahala yace dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba cewa ga su malamai ba su hadu ba kansu bai hadu ba akan wani abu guda daya amma yace mafi hanya da ta daidai wadda ta kusa da daidai ita ce hanya al-Imam Hafiz Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ya kawo ba'anar mai ake nihi da shu'ubakin wannan guda 60 da wani abu yace sai dai bamu samu tabbas ba akan magana shi saboda irin wannan abubuwan kowa daga cikin malami zai hudu cewa la'alla kaza ake nihi har a samu cewa magana wani ita tafi kusa zama da daidai ya al-Imam Ibn Hajar ya lakhasi wannan maganganu da Ibn Hibban ya hada ya kawo ya gangama su ya takaice su ya kawo sai ce sun rarrabu ne zuwa kamar haka tatafarra suna kakkasuwa zuwa ga ayyuka na zuciya da kuma ayyuka na halshi da kuma ayyuka na gangajiki kenan sun kasu kashi uku sai al-Imam Ibn Hajar wannan a takaice kenan Ibn Hajar ya takaice wannan magana akan cewa imani nau'i kaza ne 60 da wani abu to sai yace gabaki ɗayan su suna shiga cikin ayyukan zuciya ayyukan halshi da ayyukan gabbai wanda duka ayyuka na musulunci cikin wannan abun suke takaicewa babu wani sama da wa'annan kuma Ibn Hajar sai tafsili yake cewa ayyukan zuciya sun kumshi kaza ayyukan jiki kuma sun kumshi kaza a takaice daidai tattaro su ya zano su sai suka kai 60 da wani abun zuwa 69 ya kai su gabaki daya ba sai mun kawo su ba kenan wannan malamai suna cewa amma kuma abin da ya kamata a sani a irin wannan hadisin mafahumul adad la atibar lahu inda al-usulin mafahumun adadi a wajen malaman usul ba al-sahi da shi wannan ba annabi ba yana nihin haka ya tsaya kawai adadin yake bukata a sani a kawai mubalaga ce cewa imani hayya kai kaza kamar yadda yake cewa koda zaka nema musu istighfari su 70 ba za a musu gafara ba ana nihin in ya dora sama ba 70 kin nan ba ita ake nihi ba kawai mubalaga ce da araba in zasu yi su ce ko zaka yi so 70 ko kuma da hausa ya ce ko kai ko dubu so dubu to dubun ba ita ake nihi ba ana nihin dai kawai adadi mai yawa to kenan wannan shine kamata malamai suka ce a sani cewa inda adadin shine abun nema shine abun so mutun ya sani da annabi ya bayyana shi to kuma sai zamana annabin ya bayyana shi cikin sunnonin shi tafsilai wanda duk abubuwan da suka shafi imani annabi ya bayyana su babu abin da ya bari ni al-Imam Ibn Hajar yake cewa a cikin ruwaya ta al-Imam Muslim har ma da ƙari yake cewa a alaha la ilaha illallah wannan imanin da yake su wannan kaso kaza to mafi girman su mafi girma ta sama yanki na sama shine kalmar la ilaha illallah kuma mafi yace mafi kaskancin ta wadda take kasa kuma ita ce dauke kazamta gami da hanya duk wani abin da zai cutar da mutane kenan wannan sai mana nunin cewa imanin nan da yake kashi 60 da wani abu ne hawa-hawa ne wani abun yahi wani wani abun yahi wani daidai gurgurdan lada abun daidai gurgurdan kima shi da daraja shi a cikin abubuwan wannan shine a takaice abinda zan mu hada akan wannan hadisi mai albarka hadisi na tara kenan hadisi na gaba kuma sabon babe ne babe na hudu a cikin kitabul iman na wannan littafi mai albarka shine al-Imam al-Bukhari ke cewa babul muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi baban dake bayanin cewa musulmi cikakke musulmi kamili shine wanda musulmi ɗan uwan shi suka kubudu daga cutarwa halshen shi da hannun shi wannan iri-irin su Bukhari yana kulla babe da wani juz'i na yankin hadisi to wannan yana daga ciki wani juz'i ne na hadisi al-Imam al-Bukhari zai doko sai kulla babe akan shi to wannan malamai suka ce shine ashal shay mafi saukin wanda kowa na iya gano mahallu shahirin dan saboda hadisin ne kawai aka kawo aka yi tarjuma akan shi hadisi na 10 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Adam ibn Abi Iyas yace shi kuma Adam yake cewa haddathana Shu'ba an Abdullah ibn Abi Safar wa Isma'il an Shabi an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Amr afwan an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahalla Allahu anhu muslimi nagari muslimi kamili shine wanda musulmi ɗan uwan shi suka kubuta daga cutarwa halshen shi da hannun shi ma bai cutar da ɗan uwan shi musulmi ta halshen shi bai cutar da dukkan wani nau'i na halshe kama daga giba da zagin shi da shatam in shi da makamata wannan waye dihi da hannun shi bai bugun su ba tare da haƙi ba bai daukan duke su da dukkan wata cutarwa ta hannu yace wal muhajiru man hajara ma nahal man hajara ma nahallahu anhu mai hijira na haƙiƙa shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya haramta ba wai korewa bane cewa musulmi in banda ba wanda yayi wannan abubuwan ba ba musulmi bane ya zama kahuri a yana nihin musulmi kamili musulmi cikakke shine wanda ya cika wannan siffa ko mai hijira ta hakika ba ana ne wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina ba hijira bace ba ko kuma wanda ya bar hijira daga gidan kahurai zuwa gidan musulunci ba hijira bace a yana nihi dai mai hijira na hakika shi yasa malamai suke kalu al-muslimul haqiqi man salimal muslimun ko kuma al-muslimul kamil haka na al-muhajir kima al-muhajirul haqiqi ko al-muhajirul kamil qala abu abdullah baban abdullah yake cewa shi waye baban abdullah al-imam al-bukhari diye waici in kaji an kawo hadisi karshe ko ku za a yi wata magana an ce qala abu abdullah shine al-musannif kin Allah ji kanshi wa qala abu muawiya yake cewa baban muawiya yana cewa haddathana daud an amir samitu abdullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala abdul a'la an Daud an Amir an Abdullah an Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan al-Imam al-Bukhari yana bayyana mana sabanin hanyar hadisin ta wata hanyar da hadisin ya zo bayan ya kare shi shine yasa yake cewa kuma wani ma ya ce daga kaza da kaza wannan ana samun shi da dama wajen al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi mai albarka mazajen wannan hadisi na farko shine Abu Ja'far Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Yaman ya afu wannan na farko ne shine Adam ibn Abi Iyas shine Abdurrahman Bukhari yana yawaita amsu hadisi daga wannan malama Al-Asqalani asalin shi na garin Khurasan ne ana mishi alkunya da Aba Hasan ya tashi tun yarinta shi a garin Bagada da Sika ne yana daga cikin masu bautar Allah yana daga cikin atabaqatu tasi'a yana daga cikin manya-manyan malamai na al-Imam al-Bukhari wanda ya yawaita amsu hadisi daga wajen shi a cikin marwaitan hadisi akwai Adam ibn Uyayna dan uwan Sufyan ne shi ba a ma hujja da shi kenan sunan shi ya zo daya da wannan Adam kin shi kuma wancan da ifi ne marwayci na bi shine Shu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Ward babban malami sananne cikin wannan fanni shine Abu Bustam al-Wasidi sannan kuma mutunan Basra Sika ne Hafiz Mutqin Sauri yake cewa Amirul Mu'minin fil Hadis kenan shine Shu'bah yana daga cikin harkon wanda ya fara binciken ilimin isnadi a garin Iraki da gami da man da kari sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu yawan bauta yana daga tabaqatu sabi'a tabaqa insha Allah zan mu samu wani lokaci mu bayani me ake nihi da tabaqa su ce a tabaqatul hadiya ashara tabaqatul salisa zan mu ga me suke nihi da tabaqa akan wannan bayanin da ake Shu'bah ibn al-Hajjaj wa kana kana ummatun wahadahu yace kana ummatun wahadahu Shu'ba ya kasance shi ɗaya al'umma ne a karan kanshi ma'ana yabo ne yake a kanshi cikin wannan sha'ani na hadisi ya rasu a Basra Allah ji kanshi shekara ta 160 bayan hijira ya kasance a cikin kutubu sita babu wani mai suna Shu'bah ibn al-Hajjaj banda shi a cikin Nisa'i sunanin Nisa'i akwai Shu'bah ibn Dinar amma ba shi bane Kufi ne mutunan Kufa ne a cikin sunanin Abi Dawud akwai Shu'bah ibn Dinar shi ma ba shi bane shi ma laysa bil qawi ba yana cikin du'afa ma amma wannan Shu'bah ibn al-Hajjaj a cikin malaman Islam da suke fattashe isnadi yana daga cikin malamai masu zahi ma yana daga cikin al-mutashaddidun fi ilmi al-isnad na uku shine Abdullah ibn Abi Safar yana daga cikin at-tabaqat as-sasi ya malamin Kufa ne mai hakanan al-Imam an-Nawawi yayi bayani akai ya rasu Allah ji kanshi da gafara a cikin shekara ta 120 bayan hijira na gaba na hudu shine Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz wasu suka ce shi ana kiran shi da Sa'ad wasu suka ce Kasirul Balji al-Asm al-Kufi nagarin Kufa ne daga cikin sahaba akwai Anas ibn Malik yayi ruwaya daga Anas dan Malik da jama'a da dama kuma daga cikin tabi'ai yayi ruwaya daga gare su na karshe na biyar shine Ash-Sha'bi Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi Allah ji kanshi siqa ne mashahuri ne malamin fiqh ne kuma yana da cikin tabaqatu salisa makahuli yake cewa ma ra'aitu afqahu minhu ban taba ganin wani malami wanda yake shi ba har zuwa karshen tarjumar shi laddaifikin fa'idodin da ke cikin wannan isnadi mai albarka na daga cikin fa'idodin cikin wannan isnadin dukkan su akan sharadin kutubu sita suke sai Adam dan saboda shi bai daga cikin sharadin al-Imam Muslim Abi Dawud da al-Imam Abi Dawud daga cikin mu akwai Shu'bah yayi ruwaya daga mutane biyu shine Abdullah ibn Abi Safar da kuma Isma'il ibn Abi Khalid kuma dukkan su sun yi ruwaya daga al-Imam Sha'bi shine dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari a ƙarshen hadisin yayi wannan bayani na saboda ya bayyana hanyoyin da hadisin suka zo da shi kuma wannan al-Imam al-Bukhari yana yawaita shi da dama a cikin littafin shi mai albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dangance da matanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga hannun shi to abun tambaya nan shine kenan wanda ba musulmi ba dan musu kubuta daga cutarwar shi ba ta hannu da halshe ba matsala bane Al-Imam Ibn Hajar ya ce a ba haka nan bane an ambaci musulmi ne nan dan saboda mafiyarin jayi ana so ka kame hannunka game da ɗan uwanka musulmi sannan kuma wanda suke ba musulmi ma su biyo baya kenan tunda annabi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi ɗan uwan shi suka kubuta daga cutarwar shi kenan hatta kahuran ma kuma ana so su kubuta daga cutarwar shi sai dai kuma wannan a wasu nususu daban za a same su ba a wannan kin ba amma nan annabi ya hudu cewa wanda musulmi suka kubuta ne dan saboda ana so ɗan uwanka musulmi farkon wanda suka fara kame cutarwa gare shi shine ɗan uwanka musulmi kahuri ma kuma ba a so baka cutar da shi cutarwa da take ba wadda shari'a ba ta jihadi wadda shari'a ta tabbatar wannan hadisin yana daga cikin lataif yana daga cikin hadisan da al-Imam al-Bukhari ya huddo amma al-Imam Muslim ya huddo shi ba sabanin hadisan da suka gabata gabaki ɗaya wanda suke marfu'ai tun daga harko har zuwa nan Bukhari ya huddo Muslim ya huddo sai dai wannan al-Imam Muslim bai huddo shi ba ya huddo wani dai mai ma'anar shi ta wata hanya daban wanda Ibn Hibban da Hakim sun kara a cikin Musnadirik da hadisin Anas yace wal mu'minu man amanahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim ha suka kara cewa mu'mini nagari bayan cewa al muslimu man salima wal muslimu min lisanihi wa yadihi wal muhajir kuma suka ce mu'mini kuma shine wanda ƴan uwan shi mutane suka amince mishi game da jinanan su ba zai zubda musu jini ba dukiyar su ba zai ci dukiyar su ba ta hanyar zalunci ta hanyar da bata kamata ba wanda isnadin shi mai kyau ne al-Imam Shu'aib al-Arnawdi ya sahaha isnadin shi yana da sanadi mai kwari wannan hadisi guda ɗaya kenan da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wannan babi hadisi na gaba babe na biyar a cikin kitabul iman shine babe na biyar babun ayyul islami afdal babun dake bayanin wani musulunci yahi zan mu ga bayanin malamai akai da yake nihi ayyul islamu afdal zan mu ga magana da malamai suka yi bayani yake cewa al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam haddathana sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi qala haddathana abi yace baban shi ya bashi labari kenan sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi shi baban shi ya bashi labari yace haddathana abu burda ibn abdullah ibn abi burda an abi musa radiyallahu anhu qal qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah kenan nan suwa ake nihi sahabbai din suwa suka rayu da annaban ba annaban sahabban shi ba suka ce ya ma'aikin Allah ayyul islami afdal wani musulunci yahi qala sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi ɗan uwan shi suka kubuta daga halshen shi kuma da hannun shi kenan irin wancan hadisin ne da yayin Imam al-Bukhari ya kulla mishi wani babe daban dan saboda istinbadi da zamu gani da yayi a kalkashin shi na farko cikin rijalus sanad na wannan hadisin shine Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As al-Umawi Abu Usman al-Baghdadi yana daga cikin sika dai yana dan samun kuskure amma anan kin dai bai da kuskure yana daga cikin adawatul ashara yana daga cikin shaykhul jamaa malaman hadisi dukkan su sun yi ruwaya hadisi daga gare shi kutubu sita banda ibn majah shine bai ruwaya daga gare shi ba na biyu yahya ibn sa'id baban wanda ya gabata kincan kenan shi kuma ya ji hadisi daga yahya al-ansari da hisham ibn urwa da yazid da wasu daga cikin malaman ibn ma'in yahya ibn ma'in yake cewa yana daga cikin mutanen masu gaskiya ba bai da laifi a cikin ilimin hadisi na uku shine Abu Burda shine ibn Abdullah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Kufi na garin Kufa yana yi ruwaya daga baban shi da kakan shi da Hasan da Ata'u da kuma Ibn Mubarak suna yi ruwaya daga gare shi da ma wasu daga cikin manyan malami Abu Burda shi kuma kunya ce ba suna bane sunan shi shine Burayt kamar yadda aka faɗa can gaba wajen kakan shi nan hudu sunan shi wannan wanda ya yi shahara ne daga alkunyan shi ba suna ba Abu Burda yayi ruwaya daga cikin malamai da dama daga cikin sahabbai da dama dan saboda tabi'i ne lada'if na cikin wannan sanadi daga cikin su akwai sanadin dukkan malaman da ke cikin sanadin nan malaman Kufa ne daga cikin ma akwai tahadisi da haddasana kuma akwai lafzin an fulan faqad kamar yadda duka wannan abubuwan da abin da shahi tabaqat da abin da shahi wannan istilahin da malamai suke bayani a cikin littafin al-Imam al-Bukhari lokacin da muka kare kawo wannan dan saboda wannan kawo karanta wannan ayat tarjuma kadan ta malaman isnadi daga nan zuwa baban kitabul iman ne muna kare shi barin shi zammi dan saboda namuzaji ne kawai muka dauke shi to in muka kare shi daga farko akwai abin da zamu rika kawowa abin da ya shahi littafin na shi kan shi al-Imam al-Bukhari dan saboda yana da wasu qasa'is wanda in ba an gaya ma mutum ba ba zai iya fahimtar wannan littafi mai albarka ba yadda wa littafin Allah madaukin sarki yake da albarka ake huddo qasa'is da wasu ilmummuka a ciki to haka nan littafin wannan mai albarka malamai suka dukufa akan shi wajen huddo an yi zamanin da littafin al-Imam al-Bukhari yadda aka yi har da Qur'ani haka ake har da shi ha khatama shi yadda ake khatama a ce gidan suwa ne wani da wani suna khatama Bukhari haka ake yi a wannan lokacin to wannan abun shi muke kaunar Allah madaukin sarki koda ba kai ga wancan kin ba mu dan harfado da wannan sunna ta karanta wannan littattafai na sunnar ma'aiki mafiya daraja daga ciki wannan shine cewa marwaita hadisin gabaki ɗayan su malaman Kufa ne gabaki ɗayan su kuma daga ciki akwai ruwaya da daga baban shi shine Abu Burda wanda ya auto daga Abu Musa dangance da matanin hadisin na farko suka ce da farko ma da aka tambaye cewa ayyul islamu khair wana musulunci yahi alkhair musulunci guda nawa ne guda ɗaya ne ko to kuma ya aka yi sahabbai su tambaya ce cikin musuluncin nan wanne yahi alkhair kuma lafazi ne na ayyu suka ce malaman lugha ayyu in ta zo abin da yake gabanta ya zamana mutaaddid ne ya zamana abu ne wanda yake adadi da yawa kama aka ce ayyul muslimina afdal wannan yayi daidai saboda almuslimina abu ne mai yawa amma alislam abu ɗaya ne ayyu ba ta shigo cikin shi ba me yasa suka yi wannan tambaye to sai suka ce akwai hazaf wanda aka yi ma'ana suna nihin ayyu zawul islami afdal cikin ma'abuta musulunci wanne yahi shi yasa ai in mun nura amsar da annabi ya basu sai ta zo daidai da wannan takadirin dan saboda inda a tambaye su aka tambaya a tambaye su da suka yi da ita annabi zai basu amsa da yadda muka fahimci magana da ita annabi zai basu amsa ba ya ce ba shine man salimal muslimuna min lisani wa yadi tunda sun tambaya gami da musulunci kuma ya basu amsa gami da ma abuta musulunci kenan ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam takdirin da aka shahi shi yasa amsa ta zo daidai da tambayar su in ba nan ba da aka ce ayyul islam khair da ce musu musulunci kawai shine alkhairi babu wani addinin da addinin musulunci ɗaya ne kawai kenan shine anan abinda malamai suka yi bayani akan wannan hadisin suka ce wani cikin ma'abuta musulunci masu riko da musulunci wanne yahi alkhairi kenan nan musulmin suke tambaya sai yace musu man salimul muslimuna wanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga halshen shi bai cutar da su da halshe waye dihi kuma bai cutar da su da hannun shi kenan nan ya bayyana mana cikin musulmi wanda yahi shine musulmi na kirki musulmi kamili kamar yadda a can baya yayi bayani babe na gaba wannan dangance da wannan hadisi kenan babe na shidda a cikin wannan littafi mai albarka babu idamu da'am min al-islam baban da ke bayanin cewa ciyatar da abinci yana daga cikin musulunci ciyatar da abinci yana daga cikin musulunci kitabul iman ne kamar manta muke daga ciki muke ciki kuma al-imam al-bukhari Allah ji kanshi ya mana bayanin cewa ayyuka suna daga cikin imani kuma yayi bayanin cewa imani yana karuwa yana raguwa to wannan ilmu muqaddimar da yake cewa ayyuka suna daga cikin imani sune ho yake bababbukan da zai nuna mana cewa hakikanin magana yadda take ya tabbatar mana da su babe bayan babe gashi nan gurin ciyatar da abinci yana daga cikin imani yana daga cikin musulunci hadisi na 12 al-imam al-bukhari ya rawaito shi da sanadin shi muttasil yake cewa haddathana amr ibn khalid qala shi kuma amr ibn khalid yake haddathana laysa an yazid an abil khair an abdullah ibn amri anna rajulan cewa wani mutum sa'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi mai tsira da amincin Allah wannan mutum al-imam ibn hajar yace ba a san sunan shi ba duk da wasu suna cewa abu zar ne a cikin musannan littafin ibn hibban yana cewa wannan ne han ibn yazid ne baban shurai yake cewa wannan mutum da yi tambaya da yake cewa ayyul islam khair wani musulunci yahi kenan irin waccan takadirin shi ma nan za a kaddara shi ayyul islam nan kuma ba takadirin ba cewa ayyu zawil islam khair ba za a kaddarta nan kuma kaddartawa da za a yi shine ayyu a amalul islam khair dan saboda yazo daidai da amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada ka a samu gwaranci to da imma da'am kenan takadirin nan in aka dauke shi aka kai shi can ba zai yi ba kuma takadirin na can aka dauko shi aka kashi nan ba zai yi ba dan saboda me yasa duba da amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada nan in aka ce ayyu zawil islam khair sai zamana gwaranci ne amsar da annabi ya ba su amma sai a ce ayyu a amalul khair amalul islam khair cikin ayyukan musulunci wanne yahi alkhairi sai amsa ta zo daidai da tambaya ce to da imma da'am ka ciyatar da abinci ka ciyatar da mai bukata kamar yadda can farko Khadija ta ce mishi kai kana ciyatar da mai yunwa kana daukan wanda bai da shi kana bashi wa taqra'u salam ka karanta sallama ba a ce wa tusallim dan saboda yawaici an yi istimalin ta ne in ka ji an ce taqra'u salam ko ikra'i salam mafi yawaici fa dan an hudu ka'ida da mafi yawaici ake ne ba nadir ba a cikin abu an ce ka karanta sallama a rubuce ne ake ni a rubuce alaman arafta man lam ta'rif akan wanda ka sani da ma wanda baka sani ba in ka gamu da mutum ka san shi baka san shi ba ka yi mishi sallama wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan wani musulmi sanadin hadisin hadisi na 12 wanda al-imam al-bukhari Allah ji kanshi ya rawaito shi daga amr ibn khalid ibn faruh ibn sa'id at-tamimi ana ce mishi khuzai abul hasan al-harrani ya zamana garin masar sika ne yana daga cikin at-tabaqatul ashira yayi ruwaya daga lays ibn sa'ad da ubaydullah ibn umar to nabi kuma shine lays ibn sa'ad ibn abdurrahman al-fahmi abul haris al-misri na masar ne shi ma maulana na abdurrahman ibn khalid ibn musafir wasu ka ce maulana na ibn sabit ibn za'in kakan abdurrahman ibn khalid ibn musafir shugaba ne wanda an yi ittifaki akan girman shi da darajar shi da lima da shugabancin shi a cikin wannan ilimi na hadisi lays ibn sa'ad wanda ana buga misali da shi wajen harda na uku shine yazid ibn abi habib sunan shi shine suwaidul azdi maulahum abu raja'il misri wasu sun hadu cewa walakin nashi ba haka bane ya ji hadisi daga abdullah ibn al haris ya ibn juz'i zabidi da abu tufail amir ibn wasila daga cikin sahabbai da ma tabi'ai da dama wanda suka yi ruwaya daga rashi ko sulman at-taymi da ibrahim ibn yazid da ma makamantan su ga sanin masu yawa. Na hudu shine Abul Khair bil Kha, Abul Khair bil Kha ibn Marsad, shi da Abu Abdullah al-Misri yayi ruwaya daga Amr ibn al-As da Sa'id ibn Zaid da Abi Ayyub al-Ansari dan tabi'i ne da ma wasu su ya rasu a shekara ta 109. Jama'a da dama sun yi ruwaya daga gare shi, sun huddo hadisin shi, shi wannan Abul Khair din Lata'iful Isnadiyya. Abinda zan mu dauka cikin ilimi na wannan isnadi, na fa'ida cikin wannan isnadi, daga ciki akwai at-tahdis bil at-tahdis, lafazin hadisi da ana cewa haddasana, kuma da an, wanda an ana tana da hukuncin ta a cikin littafin Sahih Bukhari, kamar yadda Allah ya sa muna cikin masu rai zan mu gani. Wa minha anna ruwatu kullum musirin, daga cikin fa'idar da zan mu samu cikin wannan isnadi cewa marawitan shi dukkan malaman musar ne. Wannan kuma yana daga cikin gara'ib, yana daga cikin abubuwan da suna da wahala samuwa a samu an yi ruwaya cikin sanadi daga rukun shi, har karshe duka malaman gari ɗaya ne, saboda malamai suna ta yawo wajen neman ilimi, ya je wannan garin, ya je wannan garin. To amma wannan an samu abin da yake da wuya samuwa, shine farkon sanadi har zuwa ƙarshen shi ga baki ɗaya malaman Masar ne. A cikin wannan hadisi na biyu ana kwadaitarwa ne inji al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani akan cewa abinda amfanin shi zai zama na gama gari ne da aiki, da aiki kuma da fada. Kenan wannan tambayar da wannan su tambaya ta farko, wacce sun yi tambaya ne ga ma'abuta musulunci, nan kuma suna tambaya ne ga aikin da zai shiryar da su Annabi sallallahu alaihi wasallam, fada ko aiki wanda zai zama na amfanin shi ya gama gari. Sai Annabi ya kebance wannan ɗabi'un guda biyu da ambata, ciyatar da abinci da sallama, don saboda buƙatar abin da ake mai tsanani a wancan lokacin. Idan in wani lokaci ne da aka tambaya Annabi ba wannan abin ba zai faɗa. Annabi babu wani mai karantarwa sama da shi, duk wanda ya mishi tambaya ana duba halin shi ya bashi amsa. Na saboda sun kasance a Madina suna cikin wahala da yunwa, don saboda kuma maslahar gama gari, gama da zata gama jayo hankalin kafurai, sai aka ce duk wanda ka gamu da shi kai mishi sallama, ka san shi ko baka san shi ba. Kuma wannan yana nuni akan cewa farkon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ne suka yi wannan tambaya. Sai masa kamar yadda Imam Tirmidhi ya huddo ruwaya da ta sarraha hakan kin ma kirara. To sai malamai suka ce idan aka ce lafazin wannan amni, kahuri da munafiki da fasiki zai shiga ciki. Da aka ce wato da imam da'am, aika ciyatar da abinci aka ce, wa zaka ciyatar? An ambaci abin da zaka ciyatar, ba an ambaci ba wa zaka ciyatar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barshi a bude, suka ce kahuri da musulmi da fasiki kenan zai shiga. Ka ciyatar da kahuri, ka ciyatar da fasiki, ka ciyatar. Sai dai kuma wannan ruwaya da ta zamana umumi ce, amma ce. Sai wata ruwaya daban ta khassasa, ta ce wala ya'kul da'amaka illa taqi, kada wani ya ci abincinka sai wanda yake mai takawa. Sai wasu suka ce wancan hadisin da yake cewa kan wani ya ci abincinka sai mai takawa, akan huskan mustahabbanci ne. Mustahabbanci wanda zaka yi abu ba wai kawai a titi ba, titi ka huto ka huriyan ne mai sadaka hai ka bashi, munafiki ne mai sadaka hai ka bashi, yana jin yunwa. Amma ka riki wanda zai zama abokinka ne, ka zo gida da shi, ku yi abinci da shi, ka dauke shi matsayin aboki na gari, to wannan shine Annabi yake cewa la yakudda maka illa taqi. Da ma wasu maganganu da dama wanda malamai suke kawowa a cikin wannan hadisi, amma wannan ita ce amsa mafi kusa da daidai. Na gaba sai babu na bakwai, babu min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, baban da ke bayanin cewa yana daga cikin imani. Kamar yadda muka ce kitabul iman muke ciki, kuma al-Imam al-Bukhari yana ta kulla babukan da zasu nuna mana cewa ayyuka suna daga cikin imani, ya kulla baban kuma ya kawo hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin imani mutum ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi. Hadisi na 13 al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddathana musaddadun, malamin al-Imam al-Bukhari kenan wanda sun yi tarayya da shi kamar yadda zan mu gani da Abu Dawud, yake cewa haddathana Yahya an Shu'ba an Qatada an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddathana Qatada an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan nan gurin yana mana nuni ne game da cewa hadisin yana da hanya guda biyu, kamar yadda zan mu gani cikin sanadin. Shi yasa Annabi al-Imam al-Bukhari afan ya kawo sanadin da farko ai zuwa daga Qatada daga Anas zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kawo hadisin. kuma sai yace daga Husain al-Muallim ma an amso hadisin yake cewa Qatada ya ba mu labari Anas ya ci kenan hanya biyu yake da hadisin sai Imam al-Bukhari dan dika wajen iya kawo isnadi da koro isnadi cikin hikima sai ya gama sai ya kawo su a lokaci daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yumin ahadukum dayanku ba zai imani ba hatta yuhibbu li akhihi har sai ya soma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake soma kanshi hadisi wanda yake shahararre sananne a wajen kowa hadisi na 13 kenan rijalus sanad kin shi malaman da suke cikin sanadin wannan hadisi na farko shine musaddad yana sunan shi yana da abun mamaki da sunan da har zuwa kamar yadda zan muje shi shine musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn arbal ibn arandal ibn sarandal ibn gahandal ibn masik ibn mustawridil asadi yana daga cikin manyan sikat sunan shi da na kakan shi da na baban shi da na kakan kakan duka sunaye ne masu suna wanda suka kazo suna kama yana daga cikin manyan malamai na sika na cikin malaman garin Basara kuma malami ne na al-Imam al-Bukhari ya yi ruwaya a gare shi ya rasu a shekara ta 223 bayan hijira al-Imam an-Nisa'i ya yi ruwaya daga gare shi amma da wasida ta wajen wani kenan shi malamin Bukhari Muslim ne Muslim bai yi ruwaya komai daga gare shi an-Nisa'i kai nake so can harko Muslim bai yi ruwaya komai daga gare shi ba Nabi shine Yahya ibn Sa'id al-Qattan babban malami sananne a cikin sha'anin hadisi yan imami ne hujja ne ana mushi al-kunya da Aba Sa'id imami ne hujja ne wanda an yi ittifaki akan jalala shi da tausikin shi da rarrabewa shi cikin wannan sha'ani ya ji hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Muhammad ibn Ajlan da Ibn Jurayj da Sauri da Ibn Abu Zi'ib kuma yayi karatu wajen al-Imam Malik da Shu'ba da wasunsu da dama ai zuwa karshe na uku Qatada ibn Da'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haris ibn Sadus Abu al-Khadab al-Sadusi malamin Busrani Allah ya kanshi an aihe shi yana bayya gani aka aihe shi yayi karatu a wajen Anas kenan yake nuna mana cewa dan mutun ya kasance ko gurgu ne ko makaho ne bayya hana shi zuwa ga neman maratib a cikin neman ilimi yan aihe shi wanda bai gani amma kuma jagora ne shugaba ne a cikin ilimi yayi karatu wajen Anas da Abdurrahman ibn Shirjis da Abu Dufayr da Amir daga cikin sahabbai kuma yaji hadisi daga Sa'id ibn al-Musayyib da Hassan da Aba Usman an-Nahdi da ma makamantansa dama na daga cikin faralashi wanda an yi ittifaki akan cewa malami ne mai itiqani kuma malami ne cikin jagora ne cikin ilimin hadisi al-Imam Zamakhshari cikin al-Kashaf yake cewa babu wani cikin al'umman nan wanda ka aihe shi a matsayin makahu kuma yayi ilimi yayi huce kamar Qatada mamsuhul ayn idan shi a shahike bai gani malamin tafsir duk wanda ya karanta tafsiri ba a fassara aya ba gaba an ce Qatada ya ce kaza Qatada ya ce kaza babban malamin tafsiri kuma malamin hadisi ya rawato hadisin daga Husain ibn Zakwan al-Muqaddib al-Muallim al-Basri na garin Basra ne a cikin akwai Husain al-Muallim kuma akwai Habibul Muallim wannan Husain al-Muallim yake nihi malamin Basra ne ya ji hadisi daga Atha ibn Abi Rabah da Qatada da ma wasu sun yi ruwaya daga Shu'ba da Ibn al-Mubarak da Yahya al-Qattan sun yi ruwaya daga gare shi Yahya ibn Ma'in da Abu Hatim jagorori cikin wannan ilimi suka ce sika ne kuma jama'a su da dama sun yi ruwaya daga gare shi na daga cikin ladaif na isnadin wannan hadisin malaman da ke cikin shi dukkan su malaman Busra ne shi ma yana daga cikin gara'ib abubuwan da suna da wahala samuwa da ma saura da dama ladaif kin shi suna da dama wannan ɗaya daga cikin ladaif kin na isnadin wannan kenan wannan hadisi da matanin hadisin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ɗayanku ba zai yi imani ba sai ya soma kanshi abinda sai ya soma dan uwan shi abinda yake soma kanshi ma'ana ba zai yi imani ba imani cikakke ba ana nihin ba cewa ya huta daga musulunci dan dole sai an mushi wannan tawili ka ai tahiyya irin ta mu'tazila wanda zasu ce idan mutum bai irin wa'annan suke kahurtar da musulmi gabaki daya duk wanda bai siffatu da irin wannan ba wajen su kahuri ne kenan mutum ba zai soma ya tabbata a cikin matanin wannan hadisi haka yake daga Shu'ba amma lafazin shi a wajen Husain tarwaya musaddad din wanda aka ambata yadda yake la yu'minu abdun hatta yu'bu li akhihi wa li jarihi a asalin hadisin wanda Shu'ba ya huddo Isma'il ya huddo shi ta hanyar rauh daga Husain ya ce har sai ya soma dan uwan shi musulmi abin da yake so ma kanshi yace min alkhairi na alkhairi sai ya bayyana dan ɗan uwantaka ta musulunci ake nihi ba ta dabi'a ba kuma abin da za a ci ya tarkin shi abin da zaka so ma dan uwanka shine na alkhairi ba na sharri ba dan kai zamana mashayin giya masalan yana so a ce kowa ya zama kamar shi kowa koma mashayi to ba wannan ba ake nihi dole sai ya zamana an kayyade shi da cewa min alkhairi kamar yadda ruwaya wacce ta abin nan ta bayyana qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa mahabba son abu shine ka ji zuciyarka ta karkata zuwa ga san wannan abin yana iya kasancewa da hawa cikin mutun ne kamar kaga abu mai kyau mai kin sura ka kana son shi ko kuma dan saboda dandanan shi ko kuma dan saboda fadalar shi da kamalar shi da mutuncin shi ko kuma dan saboda ihsanin da yin maka wajen jayo maka wani amfani ko tunkuɗe maka wani sharri ita ce wannan mahabba an ji al-imam an-nawawi abinda ake nihi da karkata anan gurin amma so da ake nihi so na zabin mutum ba so na dabi'a ba wanda yake na dole so na dabi'a daban so kuma na addini daban to abinda annabi yake nihi anan shine so na addini wanda zuciyarka dole ne ka sata ka soma dan uwanka abinda zai so dan saboda zuciyar dan adam ta halit an halice ta akan san alkhairi sama da dan uwan shi to amma ya zai yi tankwaso ta dole ta yi tankwaso ta ta so cewa dan uwan shi ma ya samu abinda yake so na alkhairi ba wai ana nihin ba abin nan na alkhairi da ya sami kana gurin a'a ya tashi ya koma ga dan uwanka kai ka rasa a'a wannan in ba wanda suka kai martaba ta insar ba kamar sahabbai wanda wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa in ba wanda kai martaba ta sahabbai ba da wuya za a samu wannan amma nan abin da yake nihi kai gurin ina ma cewa wannan abin da na samu wani ma ya samu irin shi shi ma ya samu irin shi ta hanyar ya nemi nashi ba wata hanyar nashin na kan ba a amshe ya koma wajen shi dan wannan ba kowane mummuni kai wannan martaba ba in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-kirmani Allah ji kanshi yana daga cikin masu sharhin sahih al-bukhari wanda yana cikin sharhukan da muke dogaro da su wajen sharhi ina da shi Allah ji kanshi a sharhin shi yake cewa na daga cikin imani mutum kuma ya kima dan uwan shi abin da yake kima kanshi na sharri yace mafhumin magana haka zai bada idan duk da ba a ambace shi ba yace amma dan saboda wannan zai lazumta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa zai lazumta wannan abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalim in zai yi magana ba magana ta gwaranci yake ba ba sai ya komo ba kuma ya ce maka an yi bugida li nafsi li akhihi ma bugida li nafsihi min ashar kawai ce maka ma yi bugida li akhihi min alkhair kamar yadda wata riwaya ta bayyana kenan ba sai an ce maka ba kuma ya kima kanshi abinda yake kima kanshi na sharri wannan ka fahimce shi daga mafhumul mukhalafa kamar yadda yake sanannen abun itibari ne a cikin malaman usulul fiqh sun san da abin da yake nihi muna da sauran lokaci mun zo kan babe kuma ina ga nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah madaukin sarki yayi mana gafara babe na gaba zan mu tashi babe na takwas baban da ke cewa babu hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min al-iman san ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani babe na takwas daga cikin wannan littafi mai albarka